sai mutane ku saurara ku ji abin da zani faɗi in bayyana muku abin da Nijji ga Usmanu sun can zama matsayar ga Usmanu Nijji shi hal gwandu sifa wata sukutun sakano Usmanu ya sai da mu ai wanga
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكان يابو دغوديا سنتبت مع الله سبحانه وتعالى وندي يسادمو دكو ا cikin wannan shiri mai tarin albarka wato shirin ayyukan mujaddadi da mataimakansa wanda ke zo muku a cikin wannan gidan radio mai albarka Vision FM dake cikin wannan birni mai albarka birni Sokoto muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace cikin abubuwan da zamu faɗa inda muka yi kuskure kuma muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe muna wannan shiri ne wanda ke da manufar karanta aikace wanda daular Usmaniya ta aikata tun daga abun da ya shafi rubuce abun da ya shafi jihadi abun da ya shafi karatu da karantarwa abun da ya shafi tarbiyya da tarbiyantarwa abun da ya shafi dukkan aikace wanda ke zama amfani ga al'umma musulmai amfani ga wannan yanki na namu gaba ɗaya Afrika da namu ta kudu da kuma amfanin zuwa ga addinin namu gaba ɗaya addinin musulunci
in ya fito da iras an san musulmi na ya ketare wani wa'adi shi zama hukuranu farkon gwayaki ne birni na zaura'a 100,000 za shi yanka saboda addini Usmanu ya ce da mu wani namiji za shi to daga tana maula'a Isma'ilu Galbanu rajulul alidu daga hanar mu za shi to zo ya sauka mafarfaci kin fa'iwanu 300 zira'in tsawonu har ta ko
idan mun ce mujaddadi wane ne mujaddadi al-mujaddid sunansa al-sheikh Usman ibn Muhammad ibn Fodi ko kuma Muhammadu Fodi ibn Usman ibn Salih ibn Harun ibn Muhammadu Gordo ibn Jabbo ibn Muhammadu Sambo ibn Ayyuba ibn Masirana ibn Ayyuba ibn Baba ibn Musa Jakolo wannan ita ce nasaba ta Sheikhul Islam Sheikh Usman ibn Fodi wanda wannan kalima ta Fodi malamai sai bayani game da abin da take nufi domin kalima ce ta Fulatanci Fodi tana nufin babban malami wanda asalinta da yake mu Fulani ne kuma muna da harshe na uwa na Fulatanci asalinta daga Tauraro ne idan aka ce ma Hodere so ana nufin Tauraro to sai zan duk mutumin da ya zama malami addini ana itlaqin kalimar Fodi a kansa kenan ya zama Tauraro cikin al'umma kenan sai aka nasaba kalimar zuwa ga duwani malami sai a ce masa Tauraro wato Hodere to aka nasaba ta zuwa ga dan Adam sai a ce Fodiyo so wannan ya nuna kenan Sheikh Usman bin Fodi ɗaya daga cikin ƴaƴan malamai ne domin babansa Muhammadu Fodiyo malami ne kuma na addinin musulunci a ɗaya daga cikin malaman ƙasar nan wato Adam Abdullahi Ilori cikin littafinsa al-Islamu fi Najeriya ya siffanta shehu da wasu kalimomi waɗanda suka dace da shi kalimomin kamar haka yake masa alimun wa faqihun wa wa'idun wa murabbin wa muslihun wa za'imun wa qa'idun wa amirun wa hakimun wa imamun kai bal huwa ummatun wahada a sheikh Adam Abdullahi yake cewa in ana magana sheikh Usman ai sheikh Usman alimun ne wa faqihun malami ne masani ne wa'idun wa murabbin mai wa'azi ne mai tarbiyya ne wa muslihun wa za'imun mai kawo gyara ne kuma jagora ne wa qa'idun wa amirun komanda ne mai jagoranta al'umma kuma shugaba ne wa hakimun wa imamun hakim ne mai hukunci mai shugabanci kuma jagora ne shugaba ne kai karshe da yake ma bal huwa ummatun wahada kai yana cikin wanda ake cewa al'umma domin Allah ya ambaci annabi Ibrahim Khalilur Rahman umma yake masa matsayin al'umma ne shi kadai to haka shi ma siffanta Sheikh Usman cewa shi ma kansa al'umma ne domin tarihin Afrika gaba daya ba taba samun wanda ya kassasa wata daula ta musulunci da ta kusan shekara 100 ana gudanar da wannan daular bisa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga littafin Allah da sunnan manzo Allah duk Afrika gaba daya ba taba samun wannan daular ba sai daular da mujaddadi ya kafa a wannan yankin nan namu kuma ta yadu daular ta girma daular ta yado ta hada kasashen irin su Niger irin su Benin wadda kuma ta hada arewacin Najeriya har ta kutsa ta shiga cikin kudancin Najeriya ta kai gabacin Najeriya irin su Borno, irin su Gombe, irin su Adamawa, irin su Bauchi, duka wannan daula ta yadu ta shiga kasashen Yarbawa, ta fada hakan cikin Benin da su Burkina Faso. So da wahala a samu daula da ta fadinta ta girmanta a cikin Afrika kuma ta yi shekaru da ta yi tana gudanar da aikace-aikacen ta na musulunci. Sheikh Usman an haife shi ne kamar yadda malamai suka ambata shekara ta hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1169 wasu kuma sun ce 68 miladiyya 1744 amma an samu cikin malaman tarihi ne ambata cewa 1754 kuma an haife shi ne a wani garin da ake cewa Marat. Maratta wata ƙauye ce daga cikin ƙauyukan da ke cikin yankin Madawa. Madawa tana daga cikin yankuna waɗanda ke da girma cikin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jihar Tawa, kuma a nan ne aka haife shi. So kuma daga nan sai suka kiranto suka shigo suka zo suka zauna a Dagil, wanda Dagil tana cikin ƙaramar hukumar Godabawa a hali yanzu. So kuma a wannan gurin ya zauna ya ci gaba da karatu da karantarwa har ya samu ɗalibai, kuma ɗaliban suka yi yawa, ya samu mabiya, har suka sama kansu suna da Aljama'a. So daga nan da suka yi yawa sai ya gaba makawa sai ya rinka saduwa da sarakuna da shugabanni, domin idan Allah ya sa kana da jago, kana da shugabanni, kana da waɗanda suke mabiya ne suka bi ka, ta yana da kyau ka samu alaka tsakaninka da shugabanni, domin ni domin kare wannan al'ummar da kake jagoranta da kuma samar musu sa'ida da mafita da kuma haɗa hannu da waɗannan jagorori shugabanni domin yaɗa addinin Allah da kuma wa ƙasa hidima. Wanda wannan ya sa sai kokarin ya je wajen sarkin gobir na wannan lokacin marigayi bawa Allah ji kansa da rahama, wanda kuma ya same shi kuma suka samu alaka kyakkyawa tsakaninsa da shi a ƙasar wato garin Alkalawa wanda ke cikin sabon birni na hali yanzu, wanda wannan kuma alaka sai ta yi ƙarfi. So amma abin da ke faruwa mutane waɗanda suke wani lokaci ba mugun basaraki ba mugun bafadi, da bayan an samu malamai da sauran wasu waɗanda suke makusantan shi bawa suna kokarin su haɗa shi da Sheikh Usman, ka amma dai Allah dai ya kare bata bayyana ba har lokacin da Allah karɓi rayuwarsa, Allah ya ji kansa da rai, wanda kuma bayan ya rasu ɗansa ya karɓa wato Nafata, wanda shi kuma Nafata shi kan kai sai ya samu sabani da Sheikh Usman ibn Fodiyo da ke kaminsa akwai Yakubu wanda ya karba, wanda shi Yakubu bai samu sabani da Sheikh Usman ba, kuma sun ya haɗa hannu da Sheikh Usman kamar yadda babansa ya haɗa hannu da Sheikh Usman, aka ci gaba da da'awa da ya haɗa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yankin, kuma daular ta tizin ka faɗaɗuwa. Sai da aka kawo ga Nafata aka samu matsaloli, wanda har shi ma Nafatan bai daɗe ba shekara biyu Allah karɓi rayuwarsa, sai ga Yunfa shi ma ya biyo baya, shi ma da ya biyo kuma dai na aka rinka samun saɓani tsakanin shi Sheikh Usman da shi, wanda har ta kai ga shi Sheikh Usman ya hijira ya koma wato a yankin Gudu, wanda a wannan yankin da ya dawo kuma na ci gaba da yaɗa da'awarsa. To ba shi ne an muhallinmu ba, amma dai muna son mu fahimci Sheikh Usman ibn Fodiyo da irin yadda ya taso da daular tasa da kuma irin yadda ta yaɗu, wanda bayan duk abin da ya biyo ba ya faru daular ta ci gaba da yaɗuwa, ta ci gaba da karantar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addini a cikin wannan yankin gaba daya, har aka kai ga lokacin da daular ta kafu da kafafunta ta canye duk waɗannan kananan daulolin da ke cikin zagayen, har ta canye daular gobir din gaba daya ta koma karkashin daular musulunci, har ta kai ga Kadima aka canye ta. So haka aka ci gaba da tafiya har su nufe suka shigo yadda muka ambata ɗazu sauran wasu garuruwan da ke kusa, har aka shiga Nijar su Kunni, su Tawa, su Doso, duk suka shigo cikin wannan daular. Sheikh Usman ibn Fodiyo Allah ya karɓi rayuwarsa a shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1233, wata ruwaya ta ce da biyu. Allah ya karɓi rayuwar Sheikh Usman ibn Fodiyo rahimahullah. Manya-manya abubuwan da za mu fahimta a cikin wannan rayuwa ta wannan mujaddadi shi ne haƙuri da kuma ƙoƙari cikin addinin Allah, wanda wannan ya sa saboda haƙurinsa da kuma dagewa cikin karatu da karantarwa, bayan jihadin da yake yi, bayan karantarwar da yake yi, ya ci gaba da rubuce-rubuce. Alhamdulillahi majalisar mai alfarma sarkin musulmi suna nan suna zaƙulu littattafan da mujaddadi ya bari a wannan daula ana bugawa, kuma yana shiga a hannuwan mutane. So cikin littafan da muke son mu fara karantawa cikin wannan shiri, cikin littafan da shi Sheikh Usman ibn Fodi ya wallafa kamin mu kai ga abokaninsa ko kuma mu ce mataimakansa akwai littafin da yau zamu farawa da shi wanda ake cewa Umdatul Ubbad wannan littafi na Umdatul Ubbad littafi ne wanda Sheikh Usman ibn Fodi ya wallafa karamin littafi ne a wajen girman rubutu amma abubuwan da ya kumsa ya kumshi abubuwa masu muhimmanci wanda Sheikh Usman ibn Fodi ya wallafa littafin shi Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah sunan littafin Umdatul Ubbad fi ma yudanu Allah bihi wato ginshiki wanda bayi masu ibada ke dogaro da shi domin suwa Allah ibada kenan wanda madogara ce ga duk mai son wa Allah ibada karbabba to wata babban madogara ne wanda ya fahar buɗe wannan littafin da cewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mafi yawa Sheikh Usman ibn Fodi idan zai wallafa littafansa zaka ga ya fara da wannan mukaddima ne yayi basmala ya biyo da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa qala al abd al faqir al muttar li rahmat rabbih usman ibn muhammad ibn usman al ma'ruf bin fodi tajammadahu allah bi rahmatihi amin wannan yake cewa bawa wanda yake mabukaci zuwa ga ubangijinsa mabukaci zuwa ga rahmar ubangijinsa mai suna usman ibn muhammad ibn usman wanda aka sani da ibn fodi allah ji kansa da rahmarsa ya fara da alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zaka yi ka fara da yabo da Allah ka jinjina ma Allah ka girmama Allah wanda shine abin da magabata ke yi kaga Sheikh Usman ya fara da karramawa da girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da godiya ga Allah bayan yayi basmala yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki biya da cewa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fira da amince Allah cikakku kammalallu su tabbata daga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah shine shugaban dukkan wani musulmi na duniya manzo Allah shine shugaban halitta gaba daya manzo Allah shine fiyayyen halitta gaba daya wa radiyallahu ta'ala anis sadati tabi'in fira da amince Allah da yarda Allah ya tabbatar ma shugabanni mabiya yi ance at-tabi'ina wa'inda suka biyo ban sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa'inda suka bayan wucewar manzo Allah wucewar sahabbai to an samu almajiran sahabbai sun biyo suna yada wannan addini suna yada wannan musulunci a cikin dorin duniyar nan to sune tabi'ai mallai yana musu addu'a wal ulama'il amilin kuma yana wa malamai masu aiki da ilimin su addu'a domin ilimi yana da amfani amma amfanin sa bai da yawa idan bai aiki da shi ba ilimi yana da amfani a lokacin da aka hada shi da aiki shi yasa Sheikh Usman ibn Fodi yana addu'a ne ga malamai waɗanda ke aiki da ilimin su wal a'immatil arba'a kuma ya ci gaba da addu'a ga shugabanni guda hudu almujtahidin waɗanda ke kokari waɗannan shugabanni ne guda hudu sune imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi'i imamu Ahmad ibn Hanbal wanda waɗannan sune guda hudu waɗanda suke sune jagorori mashabubi waɗanda aka suke shahararru a duniya akwai sauran wasu mashabubi waɗanda ba waɗannan guda hudun ba amma waɗannan hudun sune shahararru mashabar Abu Hanifa masabar imamu Malik masabar imamu Shafi'i masabar Ahmad ibn Hanbal da sunye guda hudu da yake cewa wal a'immatul arba'atul mujtahidin wa muqallidihim ila yawmiddin da kuma wa'anda ke bin wa'annan mashabobin da ke da fahimta kyakkyawa tsakanin su da wa'annan mashabobin har zuwa ran tashin kiyama wa'annan mashabobin duk mashabobi ne na musulunci wanda ke da dimbin mabiya wa'anda ke da addinan tuwa ke bautawa Allah akan wa'annan mashabobi Malik yake cewa amma ba'du bayan wannan salati ga fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga waɗanda suka biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba waɗannan duka fa hadha kitabu umdatul ubbati yake wannan littafi ne wanda yake jinshiki ne wanda masu ibada bayan Allah masu bauta ga Allah sukan dogara akan sa wanda fi ma yudanu Allah bihi cikin ababin da ake wa Allah ibada da shi akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ka bauta masa da su to cikin wannan abubuwan ne littafin zai ma bayani ga abu kaza Allah ya yarda da ka bauta masa da shi saboda Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa wanda idan kai amfani da wannan ka bauta ma Allah zaka samu sakamakon gaban Allah subhanahu wa ta'ala mallai yake cewa wayannan ababin da ake bauta Allah da su min jihati salati sun kunshi sallah domin sallah ita ce ummul ibadat shi yasa ma koda a cikin kalimar shahada da ka riga ka ambaci kalimar shahada tauhidi ya tsaya rukuni na biyu wanda zai biyo wa shine rukunin sallah to kaga sallah tana da cikin ibadodi ba ma tana ciki ba ita ce mafi girman ibada a duniyar nan sallah wa sawmi haka azumi injimalan wa tilawatul qur'ani haka karatun qur'ani domin shi karatun alqur'ani shi ma kansa almutaabbadu bi tilawatihi ne karatun alqur'ani akan samu ladani a lokacin da ka karance shi ka ilmantu kuma ka samu ladani duk littafin duniya babu littafin da zaka karantawa a ce harfi ɗaya idan ka karanta kana da lada, amma shi alkur'ani da ka karanta harfi ɗaya kana da lada guda 10, harfi biyu kana da lada guda 20, harfi uku kana da lada 30, haka zaka biya. Harfi ba kalima ba, kalima ɗaya takan kumshi kalimomi harufa da yawa. Misali idan kace alhamdulillahi, wannan da muka ambata yanzu ai Qur'ani ne, Qur'ani ya ambace shi alhamdulillahi, kaga akwai kalimomi a cikin alhamdulillahi da yawa. Kaga akwai alifun, akwai lamun, akwai ha'un, akwai mimun, akwai dalun, akwai lamun guda biyu, akwai ha'un. Wannan duk in ka lissafa su kaga suna da yawa. To da ka ce haka kowane ɗaya daga cikin su yana da lada guda 10. To kaga wannan Qur'ani kenan ana ibadantuwa da shi. Wa ma kana min awrad, awrad dhikri kenan. Da kuma abun da ya kasance na wiridai, ana bauta ma Allah da wiridai na zikurra. Ka dauka ma kanka lokaci kaza zaka zauna domin ka tuna da Allah, kawa Allah zikiri. Lokaci kaza zaka zauna kawa Allah zikiri, zaka ambaci Allah, ka karrama Allah, ka girmama Allah, kawa Allah tasbihi, kawa Allah tahalili, kawa Allah ta'zimi, ka girmama Allah. To wannan yana da cikin abubuwan da ake wa Allah ibada, wiridai na zikiri, wasadaka da kuma sadaka, shi ma kai ne ana cikin abin da ake wa Allah ibada, wanda zaka iya daukar kudin ka ka taimaka ma mabukata. Akwai wanda ke asibiti ba sa da lafiya, akwai inda ba sa da abinci a gidajensu, akwai inda ke bukatar zuwa karatu, akwai inda iyali suke da rashin cikin matsalar rashin lafiya, akwai makota, akwai wayi, akwai wayi. Su irin wa'annan ka dauka ka taimaka musu. Wanda ya taimaka ma dan uwansa mumini shi ko Allah zai taimaka masa, Allah zai taimaka masa duniya da lahira. To kuma ibada ce, idan kai haka kai ibada ga Allah, Allah zai kalle ka da rahama kuma zai kara buda maka. Mimma labudda minhu nadaban, cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya yi akan matsayin musahabbanci nan da malin ke cewa mimma labudda minhu, abunda babu makawa akan sai yana nufin cikin ababin da ke da muhimmanci, cikin abun da ke da muhimmanci da ya nuna ma haka sai ce ma nadaban a gaba, da ya nuna ma mai muhimmanci ba wai dole ba, a akwai abubuwan da addole, akwai abubuwan da ba addole ba. To nan yana nuna nuna ma, yana so ya nuna ma ibadodin da ba dole ba amma suna da matukar muhimmanci. Daga cikin ababin da ke da matukar muhimmanci su ne dan lissahama na yanzu cikin abubuwan da muka karanto, akwai sallah, akwai azumi, akwai karatun alqur'ani, akwai wirudda wa'anda ba wajibi, ita sallah akwai ta wajibi, akwai da ba wajibi ba, azumi ma haka, har karatun qur'ani shi ma akwai wanda dole, akwai wanda ba dole ba, kamar karatun fatiha cikin sallah ai kaga wannan dole ne. To kaga akwai yana so ya fada ma wa'annan wa'anda ba dole ba yake so ya ma magana, wa'ancan da dole kuma wannan kuma zaka same ta cikin sauraron littafin sa, amma nan yana so ya nuna ma wa'anda an nadaban, wa'anda an musahabbai ba dole ba, kuma cikin wa'anda ke da matukar muhimmanci. Min amalil layli, min amalil yawmi wal layli, cikin aikace aikacen da ake na al yawmi wal layla, yau da gobe, wanda ake dare da yini, cikin aikace aikacen da ake dare da yini, cikin 24 hours din, ala tariqil wasdi, kuma akan hanyar komawa tsakiya. Ba a son ka wuce iyaka a wajen ibadar da zaka wahalar da kai, domin addini abu ne mai sauki, ba a son kuma ka rafa shi gaba daya. To yana son Sheikh Usman yana son ya aza ka bisa ga tarbiyya ta musulunci, wanda zaka komawa tsakiya, maimakon a ce ka wuce iyaka wanda zaka je ka wahalar da kanka, wanda kuma wannan wahalar Allah ya hana, ko kuma ka koma ya zan baka wata ibada wanda aikin ka zai karamta a ran tashin kiyama, wanda zai jagorantar ka zuwa shiga aljanna. To shi ne yake son ka koma tsakiya, domin dama mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum wasatan litakunu shuhada'a lin-nas, haka muka sanya ku ku zan tsakiya domin ku zan wato masu shaida kan al'umma. Kina wannan yana nuna mana ku mu komi muna son tsakiya ne, khairul umuri awsatuha, koma tsakiya, ba a son wuce iyaka, ba a son kuma rafashewa gaba daya, ka koma tsakiya domin shine musulunci. Hasba ma dallat alaihi alhadithun nabawiyya, kuma yake wannan duk zai yi shi bisa ga yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka nuna. Saboda shi Sheikh Usman ibn Hudiyu mutum ne wanda Allah ya sa masa son hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya sa yawa hadisan manzo Allah hidima sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To yana so ya nuna ma duk abin da zai kawo